Membobin kwamitin mai mutum bakwai sun hada da shugaban rundunar tsaron farin kaya Magaji Bichi da tsohon kwamishinan yan sanda Muhammad Wakili. Sakataren kwamitin dan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure ya bayyana cewa sun yi tsayin daka har sai da gwamnan babban bankin Godwin Emefiele ya bayyana gaban kwamitin a headquarters DSS, inda daga bisani aka ba da belin sa, amma bincike na ci gaba da gudana.
A kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya, maimakon bincike da muke yi shugaban kasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu. Mu kuma nan ana dakile mu, an hana mu magan shi. Wannan shine dalili CBN ta canja kuɗi ne saboda wannan binciken trillion 89 da billion 100 da muke yi. Shi yasa aka kirkiro wannan. Sannan akwai wasu policies, wasu dokoki da CBN take ta daukowa duk dan ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu.
Gudaji Kazaure ya ce suna da cikakken goyon bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, amma zuwa yanzu shi kansa ya kasa ganin shugaban da in bayyana masa halin da ake ciki.
Kuma sai da ya ce min amana, amana, amana har sau uku. Ya gaya wa DGSS amana, amana, amana. Sai sa muka rike wannan amana. So na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa, da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasan nan. Dala ta karye, farashin komai ya sauka. A samu saukin rayuwa, shugaban kasa ya tafi cikin aminci a ce an dakatar da ni. So waɗannan da suka tare ni ina bincika, akwai soyayya shugaban kasa ko a zaman.
Gwamnan babban bankin Godwin Emefiele ya bayyana dalilan sauye fasalin kuɗin ne da rage jibgin kuɗi da ke hannun jama'a.
Available data at the CBN indicate that 2.7
yana mai cewa fiye da naira tiriliyan 2 da biliyan 700 na hannun jama'a ne cikin adadin kuɗin da aka buga naira tiriliyan 3. Yanzu ne za a jira a ga yadda kwamitin zai yi bayan duba batun bada belin Emefiele. Shin zai daure shi ne kamar yadda ya yi barazana? Kuma shin kwamitin zai iya ganawa da shugaba Buhari? Wannan sai a zuba ido a gani. Nasiru Adamu, Malika Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.